Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Janairu na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Shugaba na biyu mafi iko a Sudan ya gana da ministan tsaron kasar Habasha a jiya Asabar a wata ziyara da ba kasafai aka saba gani ba a birnin Addis Ababa daga wani jami'in Khartoum wanda ta zo cikin tashin hankula akan iyaka, in ji jami'ai. Muhammad Hamdan Daglo, wanda aka fi sani da Hemeti, wanda shine na biyu a majalisar mulkin Sudan, zai kasance a kasar Habasha na tsawon kwanaki biyu domin gana da jami'an Habasha da dama, inji kamfanin dillancin labaran Sudan Suna. Sanarwar da majalisar mulkin Sudan ta fitar ta ce ministan tsaron Habasha Abraham Bailey ya gana da shi a filin jirgin saman Addis Ababa. Har ila yau ya samu tarba daga manyan jami'an gwamnatin Habasha da hukumar leken asiri, in ji shi. Daglo shine shugaban rundunar ta musamman ta RSF, wani rukunin da ake tsoro kuma mai karfi da ake zargi da aikata ta'asa a yankin yammacin Darfur. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya faɗi jiya Asabar cewa ya baiwa kasashen yankin Baltic da suka hada da kasar Estonia da Latvia da Lithuania izinin aika da na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da Amurka ta kera zuwa Ukraine. Matakin da ke zuwa a daidai lokacin da Ukraine ke ci gaba da samun tashin hankali da makwabciyarta Russia. Na hanzarta kuma na bada izini, kuma mun bada cikakken goyon bayan canza wurin kayan aikin tsaro na kasashen NATO daga Estonia da Latvia da kuma Lithuania zuwa Ukraine don ba ta damar kare kanta daga cin zarafin Russia ba tare da wani dalili ba, in ji Blinken a cikin wani sako da aka fi a shafin Twitter. Blinken ya kuma gode a tsaffin mambobin jamhuriyar Soviet ko mambobin NATO a yanzu saboda dogon lokaci da goyon bayan da suke baiwa Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban hafsan sojin ruwan Jamus ya sauka daga makaminsa jiya Asabar bayan ya sha suka kan cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ya cancanci girmamawa kuma Ukraine ba za ta taɓa samun nasarar kwace Crimea daga Moscow ba. Mataimakin Admiral Kachem Chombach ya ce na nemi ministan tsaro Christine Lambrecht da ta amince da murabis ɗina wanda zai fara cikin gaggawa. Ministan ta amince da buƙatar. Chombach ya bayyana haka ne a wani taron tattaunawa da aka yi a India ranar Juma'a, kuma an kafe hoton bidiyon a shafin sada zumunta. Kalaman na zuwa ne a daidai lokacin da Rasha ta tara dubban sojoji akan iyakokin Ukraine. Yunkurin diplomasiya ya mayar da hankali ne kan hana ta'addanci. Rasha ta musanta cewa tana shirin mamaye Ukraine. Daga ƙarshe, adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da jiragen yakin ƙawancen da Saudiya ke jagoranta suka kai a wani gidan yari da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawayen Houthi na Yemen ya haura zuwa aƙalla 82 da ake tsare da su, kamar yadda 'yan tawayen da wata ƙungiyar agaji suka sanar a jiya Asabar. A halin da ake ciki dai, an daina amfani da kafar yanar gizo a ƙasa mafi talauci cikin ƙasashen Larabawa, yayin da dakarun rundunar ƙawancen ke ci gaba da kai hare-hare ta sama a Sana'a, babban birnin ƙasar da ke hannun 'yan tawaye da sauran wurare.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. kasuwa akai miki doni kasuwa
akai miki doni
kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
to jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka babangir jibrin ne ke sallama da ku a wani sabon shirin kasuwa akai miki doli wanda ke zuwa muku daga kasuwar Mile 12 dake tsakiyar birnin Lagos. Shi da wannan kasuwa na kayan gwari ne da ake kawowa daga ciki da wajen Najeriya. Tare kuma nake da shugaban wannan kasuwa kamar da za ku ji daga bakin sa.
Sunana Shehu Usman, chairman kasuwar International Market Lagos. To wannan kasuwa da yake mu ma zuwa muka yi kamar yadda ku sani ba mu ne muka bata ba iyaye mai suka kafa wannan kasuwa wanda an kafa wannan ta fara ne tun daga can Ido kusan shekara 40 kenan da Ido ne aka fara yin wannan kasuwa aka fara kasuwanci da abin ya haɓaka kamar yadda masu bayani suke bayani kasuwancin ya zo har bakin titin Ido lokacin shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo zai wuce har wannan kayayyakin gwari suka haddasa hold up ya kasa wucewa to daga bayan ne mishi shugabannin kasuwanni a wannan lokaci da yana son ganin su a zodan barak ya kuma je a cikin limana ya ce musu wannan kasuwa ta ku ko kuma wannan kasuwancin naku ya haɓaka a Lagos ya kamata ku yi tunanin duba wani guri da yake da girma fiye da wannan guri alabashi sai mun gwamnati mu samu ku hannu a za'amu gurin da ya dace da ku dinga wannan kasuwanci to shi ikon Allah kuma su wa'annan iyaye namu kuma cikakkanni suka taho suka dinga duba wuraren da ya kamata a yi kasuwanci Allah ya kaddara cewa nan Maljef wannan kasuwa ta kasance ta wannan lokaci ne suka gano wannan guri suka gaya wa shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo a wannan lokaci suka kai masa bayanin sun ga guri kuma aka turo jami'an tsaro suka zo aka duba wannan guri aka ce to tunda haka ne yanzu ku je ku nemi guri ku gyara shi a cigaba da kasuwanci to kuma haka aka yi aka zo aka dinga noman wannan guri lokacin daji ne ba komai ciki daga birai sai macijai sai zakuna da take wannan unguwa to shi ne ko Allah zuwa mutanen mu kuma Allah ya albarka curon ya zama kasuwa babba yanzu kuma gashi nan ta zama international market wanda kayayyaki daga ko'ina a Najeriya ba ma Najeriya kadai ba ana kawo kaya daga Burkina Faso ana kawo kaya daga Ghana ana kawo kaya daga Cameroon ana kawo kaya daga Benin Republic duka kayan gwara ana kawowa wannan kasuwa mai albarka musamman daga arewacin Najeriya irin Kano Kaduna Asubuci dukkan arewa gaba daya ko'ina da ka sani ba inda ba zuwa da kaya nan Matref lokacin kayan arewa ya zo kamar yanzu muke cikin lokacin rani kayan arewa ne mafi yawa ake zuwa daga wurare daban-daban daga arewacin kasar nan sannan kuma idan aka koma lokacin ruwa kaya zai dinga zuwa daga nan Abeokuta irin su Odoba irin su Oyo duka kasashen Yarbawa su ma kayan su ina zuwa wannan kasuwa a Afirka mu na West Africa babu inda yake hidima ko kuma harkokin kayan gwari da yake wannan kasuwa ta mata Maltef Market International Market domin a nan ne ake soke turorin albasa ake soke turorin tumatur tattasirar da albasa duk dai kayan da kasar na lambu to insha Allah mu nan kasuwar ta Maltef International Market mu ne na daya Africa West African country mu ne na daya
to ko shugaba zai ga mana yadda mu'amala take tsakaninku da ainihin sauran masu sai da sayarwa musamman ƴan ƙasa da kuma baki
eh mu'amala ce mai kyau wanda an riga an saba kuma an san juna mu'amala ce wacce ake yin ta tsawon shekara 40 kamar da na ga maka kafo zuwa kafo wannan kasuwa ta Maltef an san an kai shekara 40 kenan so abin ya koma ya kuya fita daga kan yaya ya koma kan jikoki tun daga kan iyaye ake yi da kakanni ko suka gada kuma aka zo ana cigaba da harkokin kuma yanzu ana yi ba fashi Yarbawa na shigowa daga wurare daban-daban Hausawa ma na shigowa daga wurare daban-daban da Inyamurai da kowane kabila ana zo ana yin harkokin nan ta gwari suna kawowa kowace kabila na kawo wannan kayayyaki kuma kowace kabila na siya kuma harkoki ne waɗanda yake sun karbi sosai zai dukkan wanda ke kasuwan nan alhamdulillah ya hankalin shi ya kwanta musamman a bisa inda ake tafi da harkar tsarin gwamnati. Ita kanta gwamnatin jihar Lagos tana matuƙar farin ciki ta yanda muka samu kan zaren, ta yanda da an ka zo Mafiyar Market da kama an za ka wuce za ka samu matsala balantana kuma mota, kuma za mu waye gari mai mota ma musamman BRT waɗannan manyan mutum gwamnatin sun fi goma cewa masu biyo hanyar mata kasuwa da subukan express sun mafi yawan lokaci za ga ana akwai hold up akwai gusulo a express kuma nan hanyar kasuwa ba gusulo ba don komai ba domin mun wa kanmu faɗa mun kuma yi mutane kashedi na cewa wannan kasuwa ba mu da wani guri da ya fi wannan kasuwa dole mu bi ƙa'idojin gwamnati. Abubuwan da muke na san rai ne ya kamata mu canza tsarinmu a daina sai da kaya a bakin hanya a daina lodi a bakin hanya a kuma daina sadatti da muka zo wadda muka danga mutane kenan kuma Allah alhamdulillah mutane sun faice mu mun yi wannan abu Allah ya taimake mu yanzu kowa ya shigo cikin kasuwa na kasuwanci ba duka ba zagi mafi alheri a gare mu baki daya kuma tun daga lokacin da muka yi wannan aiki na kasuwa kowa yake san barka hatta jami'an gwamnati suna matuƙar farin ciki da wannan aiki da muka yi na tabbatar da cewa ba a samun gosulo ba a sai da kaya a bakin titi ba a lodi a bakin titi ba kuma ba datti ganin gaskiya mun samu babban yabo daga wurin jami'an tsaro.
Yanzu ga ne tare da wani mai sayar da citta a wannan kasuwa kuma zai gaya mana sunansa da kuma yadda kasuwanci ke gudana na citta a wannan kasuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Tasir Umar, Gondo local gwamnati. Ina sai da citta da tafarnuwa. Ina da shekara 19 bana. Harkokin kasuwanci suna tafiya kamar yadda ya kamata, especially ma irin wannan lokaci da muke ciki na yanzu. Mun samu wani shugaba yanzu a Matuwa wanda ya yi muna bazata. Na farko dai ya inganta kasuwancinmu ta social media, ta hanyar YouTube, ta hanyar da baya da ta gabata ba mu samu wannan ba. Sannan ya inganta mu, ya samu kasuwa wutace ga haske ga security light ga kuma security camera ya samu na mu za mu yi kasuwa 24 hours da daddare sai dai in ka gara ma ka rufe ka tashi ka tafi. Ina wa Allah godiya da wannan nasara da Allah ya ba mu kalan da muke fuskanta haka.
To ga mu kuma tare da
Abdullahi Malami daga International Market Maltuwa Fikosi Sheri Lagos Nigeria gargajin jagoranci Alaisha Usman Jibrin Samfan. Farahin kaya na wannan sati buhun masara naira 26,000, buhun gero babban buhu naira 27,000, dawa babban buhu naira 27,000, wake dan gombe naira 45,000, wake dan mina naira 33,000, waken soya naira 38,000 babban buhu, dankalin turawa naira 40,000 babban buhu, dankalin hausa naira 10,018 babban buhu, doya kwarya naira 170,000, tumatir kwando naira 13,000, tattasai solo naira 11,000, tarugu solo naira 9,000, cambo solo naira 12,000, albasa babban buhu naira 40,000, watamilo kanta naira 650,000, kabeji babban buhu naira 8,000, kara solo naira 15,000, kanumfari babban buhu naira 26,000, citta solo naira 15,000, tafarnuwa babban buhu naira 80,000, yar kofa. Abdullahi Malami daga International Market Maltuwa Kosi Sheri Lagos Nigeria.
Ta ba sararo a nan dai kuma wannan shiri da kasuwa aka miki dole na wannan mako zai daga aya. A madadin shugabannin wannan kasuwa da kuma sauran 'yan kasuwa da masu ciniki a wannan kasuwa da kuma gidan Radio Murya Amurka, na ku Babangida Jibrin ke fatan a ci kasuwa lafiya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Yanwa a cikin Kristi, barkanmu da warhaka. Sunana Reverend Father Nuhu Bala, wanda yake mataimakin jami'in Ecclesia Katolika. Dole a ce kowane dan Adam akwai salama a cikin zuciyarshi. Idan muka duba ƙasarmu Najeriya a yau, akwai tashin na rashin tsaro. A tattaruwar abubuwan da suke faruwa za mu gane da cewa akwai rashin salama. Na farko, idan akwai salama a cikin zukatanmu, za a iya samun salama a cikin gidajenmu. Idan akwai salama a cikin gidajenmu da iyalanmu, za a iya samun salama a cikin kabilu, a cikin addinai daban-daban da muke da su a Najeriya. Bari mu ba ku misalin na yaren Hibraniyanci, Shalom Aleichem, wato salama ta kasance gare ku. Haka addinin Kiristoci ya kwana lokacin da Yesu ya dawo ya ce musu salama aleikum. ‘Yan uwana da kuma abokan hudata musulmi na dukkan fadin duniya, da cewa su ma sun tabbata yadda inda ma za su shiga gidan mutum sai sun ce menene salamu aleikum. Wato bari salaman nan ta kasance ta da ku. Kuma akwai ‘yan salama a cikin gidan sai su amsa su ce menene salama kuma a gare ku. Kamar yadda aka bayyana mana a bishara ta wannan Matthew sura 5 aya 9, yace albarka ta tabbata ga masu kulla zumunci, domin za a ce da su ‘ya’yan Allah. Wato mutum shi kadai ba zai iya kulla zumunci ba sai akwai dangantaka tsakanin shi da wani. Ba wanda zai iya zauna a duniya shi kadai ya kulla zumunci. A cikin rashin tsaron nan, abin da muke nema ko kuma muke bukata shine dangantaka. Dangantaka tsakanin musulmi da Krista. Bari Ubangiji Allah wanda yake bada salama ya aiko da salamarsa a tsakaninmu, yadda za mu yi zaman lafiya da juna cikin ƙauna da kuma bada girma ga Ubangiji Allah maɗaukakin sarki. Ubangiji Allah ya albarkace mu.
Madalla, yanzu kuma sai maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan motsa jiki, wato exercise a Turance. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan ƙashi Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu da ke aiki a asibitin koyarwa na Baraudiko a jihar Kaduna. To likita, barka da wannan lokaci.
Barka, assalamu alaikum wa rahmatullah.
To likita, masu sauraronmu za su so su ji ma ƙarin bayani akan menene motsa jiki.
Motsa jiki kamar abinda ake nufi da shi exercise ya danganci duk wani abu wanda mutum zai yi da gaɓoɓin jikin shi, da wanda wannan abinda yake yi din dalilin yinsa shine saboda ya ƙara mishi lafiya, kuma sannan ya zama fit ya yi komai da komai, kuma zai ƙara mishi lafiya.
Motsa jiki ma ya kasu kashi nawa ne?
Eto, shi motsa jiki ya danganta ne da meye mutum yake so ya achieving, kamar ya samu an yayi motsa jiki, menene aim din mutum a motsa jiki. Yakan kasu daban-daban. Akwai wanda ake ce mishi kamar aerobic exercise, sai kuma akwai wanda ake ce mishi isokinetic exercise. Shi wannan aerobic exercise din shine motsa jiki wanda shi dalilin shi shine ya ƙara maka lafiyar zuciya da kuma lafiyar lungs, huhunka kenan, ya ƙara lafiyar shi kuma ya ƙara maka lafiya gaba ɗaya na jiki. Shi kuma isokinetic exercise shine wanda kamar MN shi ya ƙara lafiyar wani gaba ne na jiki, ko kamar irin masu yin weightlifting da sauran abubuwa, su ne suka fi yin isokinetic exercise. So wannan aerobic exercise shine wanda in dai burin mutum ba wai yana so ya zama bodybuilder bane, masu daga karfe da wasu abubuwa, an dai masu gina jiki, amma in burin mutum ya samu lafiya ne na jiki, ya iya yin ayyukan shi ba tare da ya gaji ba, zuciyar shi ta samu lafiya, abin da yafi cancanta da shi shine aerobic exercise.
To likita, kamar yaya mutum ya kamata ya motsa jikinsa?
Abin da yafi dacewa ga motsa jiki ya bambanta tsakanin motsa jiki a yara, da motsa jiki a matasa, da motsa jiki a manyan mutane maza da mata, da kuma motsa jiki da nake so in yi bayani akai na mata masu juna biyu, shi ma yana da amfani. Motsa jiki a yara da matasa, abin da yafi dacewa shine su samu kamar na minti 60 awa guda kenan na motsa jiki, ko fiye da haka a ce a kowane rana. In so shi ne su samu minti 60 na motsa jiki a kowane rana, yara da matasa, wannan yana da kyau musu. Ga manya kuma abin da yafi kyau su samu kamar minti 30 a ce a mafi yawancin ranaku na mako. In an fahimta kamar minti 30 kwana 4 a mako, minti 30 kwana 5 a mako, abin da yafi dacewa kenan ga manya. Maza da mata. Amma ga mata masu juna biyu, abinda ake so ga mata masu juna biyu shine inda za su samu kamar awa biyu da rabi a kowane mako na motsa jiki. Mata masu juna biyu da kuma mata wanda suka haihu, waɗanda suka haihu suna kan shayarwa, awa biyu da rabi na motsa jiki a kowane mako, to yana da kyau. Amma abinda shawaran da ake ba mata masu juna biyu, a lokaci guda ba a so su yi motsa jikin da zai wuce na minti goma, in dai motsa jikin sosai sosai suke yi kamar irin jogging da wasu abubuwa, ko kuma a motsa jikin da zai fi na minti 20, in dai ba motsa jiki sosai sosai bane, in abu ne da ya shafi dan tafiya wanda ba sosai ba vigorous exercise bane, kar ya fi minti 20 at a stretch a lokaci guda. Idan suka dan yi su huta, ba a son su yi a lokaci guda ta ce za ta yi awa daya ko wani abu, ga mata masu juna biyu da wannan ba fiye san haka ba.
Duk da motsa jiki yana da muhimmanci, me yasa ba a so su dade mata masu juna biyu misali su dade suna motsa jikin su?
Duk da bayanin yana da yawa a wannan bangare, nan kuma shawarwari da muke bayarwa zai kai kawo mu wani lecture. Amma su mata masu juna biyu, in zamu ba da misali, kaman abin da muke ce suna da hyperdynamic state, jikin su yana da abubuwa da yawa, lafiyan su, lafiyan shi babin dake jikin su, kuma duk lokacin da ake ce ana motsa jiki akwai jini yakan je sauran bangarorin na jiki, to zai iya sa baby ya samu matsala. Amma yana da kyau motsa jiki a mata masu juna biyu, amma look a dade ana yi shine abin da muke ba da shawara.
Motsa jikin nan yaya ya kamata a yi shi? Abin da nake nufi anan shine mutum zai zo yayi ta tsalle ne, ko kuma yayi ta ka ce yara ma ya kamata a ce, ko kuma matasa su samu awa daya suna motsa jikin su, za su yi ta gudu ne, ko kuma tsalle ne, ko rawa, ko kuma wani irin motsa jiki ya kamata?
Motsa jiki ya danganta ai da me zaka iya yi kai kanka. Akwai wanda zai iya jogging, akwai wanda ya iya swimming zai iya swimming, akwai wanda ya iya swinging da rope swinging, ya danganta da wannan. Kamar inda dai nayi bayani, shi ka motsa jiki commonly na abin da muka fi yi shine kaman jogging, yana da amfani saboda shi jogging zai taimaka ma gabobin jikinka da zuciyanka da kuma huhunka da kuma lafiyan jikinka gaba daya.
Kamar mata a gida zaka ga in an ce su motsa jiki za su ce kai ya ai wannan kai komo da nake a cikin gida ma shi ma motsa jiki ne, to shin a likitance wannan ma motsa jiki ne kuma yana ƙara lafiya a jiki?
To sosai, in dai kai komo da take yi aiki ne sosai za ta tashi a ce a gidanta ta yi tafiya for a reasonable amount of time a cikin gida na aiki, ta je ta dawo for a reasonable amount of time, da za ta ji ta motsa jiki, ba ta ringa zama a gida kawai tana zaune ta ce tana motsa, a reasonable physical activity wanda zai shafi duka gabobin jikinta yayi.
Na'am, to likita misali ma kowace gaba ce take da bukatar a motsa ta a jikin dan Adam?
Gabobi a jikin mutum suna da yawa, akwai wanda da ai ba su a motsi, akwai wanda da yawanci inda shi kamar da muka bar misali da jogging yakan shafi duka wanda yake ya kamata a ce an motsa, to in kai jogging zaka ga ka motsa shi.
To likita, wani lokaci zaka ga mutum zai motsa jikinsa bai yi zufa ba, shin idan mutum ya motsa jiki yayi zufa shine motsa jiki, ko kuma idan mutum ya motsa jikinsa ko bai yi wannan zufar ba a likitance ya motsa jiki?
Inda ya motsa jiki ai zufa, akwai masu yawan zufa sosai, akwai masu zufa da wuri, amma ana so dai in so shine samu in ka motsa jiki kai zufa, amma akwai masu zufa da wuri, akwai wanda kuma sukan dade ba su yi zufa ba, to ya danganta. In dai ka motsa jiki kamar wannan awowi da muka bayar ka amfani da su, to ya isa, ba zufa ba shine criteria na sawa a ce ko motsa jikin ya isa ko ya yi ko bai yi ba.
To likita, menene ma muhimmancin motsa jiki a jikin dan Adam?
Muhimmancin motsa jiki zamu iya kasashe kashi biyu, akwai physical muhimmanci na motsa jiki, sannan kuma akwai psychological muhimmanci. Physical muhimmanci kamar shine abin da ya shafi jikin mutum shi kanshi, lafiyan jikin mutum, sannan kuma motsa jiki yakan taimaka ma tunani da psychology da lambotsa na mutane, haka shi yasa exercise yake da amfani sosai. Physically yakan taimaka ya kar ya sa kai jiki da kanka zama obese, yana taimakawa, yakan mai motsa jiki yakan iya samun a ce ba shi da ciwon zuciya, yakan rage chances ɗin da mutum zai iya developing ciwon zuciya, mai motsa jiki zai iya yakan rage chances ɗin da zai sa jini shi ya dinga hawa, BP ɗin shi ya dinga hawa, mai motsa jiki zai dinga jin daɗin bacci, baccin mai motsa jiki yafi jin daɗin bacci fiye da wanda baya motsa jiki, sannan kuma yakan rage ma wasu kansa kamar irin kansan mama, motsa jiki yana iya rage risks in developing kansan wannan, sannan kuma yana increasing kamar abin da muke ce mishi good cholesterol a jikin mutum, motsa jiki yana yi. To ta wannan duka physical abubuwa kenan. Psychologically motsa jiki na da amfani sosai, saboda motsa jiki na helping mutum wurin stress, mutum ya yana stressed up, to yake haifin gurin yawwa yakan haifin gurin coping da stress ya zama okay yana iya coping da wannan stress
wato baya gajiya da
sauri yawwa motsa jiki kuma yana sa mutum ya zama cikin yana cikin farin ciki motsa jiki na ƙara farin ciki saboda yana release abin da ake ce mishi wani endorphins wannan endorphins sukan taimaka gurin ya sa mutum yana cikin farin ciki haka ne motsa jiki yana sa mutum ya zama his self confident ya yadda da kanshi ya yadda da lafiyar jikin shi motsa jiki na sa haka nan sannan motsa jiki na ƙara yana inganta tunanin mutum yana improving creativity na mutum haka nan yana helping mai amfani ma sosai yana helping gurin drug addiction haka masu irin drug addict to ana encouraging din su dinga su yi exercise motsa jiki na sa su ya helping din su gurin reducing wannan addiction da sauran abubuwa kamar yana ƙara ƙarfin kwakwalwa motsa jiki so motsa jiki na da amfani sosai shi yasa ake sa mutum su yi motsa jiki ba dan lafiyar jikinka kadai ba har da lafiyar kwakwalwar mutum
to likita musamman ma jarirai ko in an musu wanka zaka ga irin wasu gabobin su akan dan jujjuya gabobin su su suna buƙatar wannan ko ba sa buƙata
wannan dai al'ada ne dai da ake yawan yi yara abin da fa suke buƙata gaskiya wanda zai taimaka musu bacci ne wani jijjiga su da wani abubuwa da ake masu dewa mukan discourage shi saboda kar akan kai wasu aji musu ciwo garin yin wannan abin kashushuwan su bai karfi ba gabobin su bai karfi ba aji musu ciwo ko akarya su ko muna ganin mutane dewa da sukan so da haka yaro shi gurin ya girma ya tashi yayi wayo bacci yake buƙata ya sha mama yayi bacci shine abin da yaro yake buƙata
to likita daga ƙarshe mace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin su tashi su motsa jikin su dan su kasance masu lafiya a koda yau
abin da zan ba da shawara akai shine in kana so ka motsa jiki menene abubuwa da ya kamata ake yi akwai abubuwa da yawa kamar interventions da sukan taimaka gurin motsa jiki idan mutum na so ya motsa jiki to in ka samu a ce familinka iyalanka kowa a gidan shi ma ya zama yana da wannan attitude na motsa jikin idan akwai manya a gida iyaye na nan akwai yara to yaran su dinga taimaka ma iyayen mu je jogging mu je waye yana taimakawa gurin asa a motsa jiki wannan yawanci ya kamata guraren aiki su samu guri wanda za a cire ko rana ko da safe ranar aiki a cikin maybe kwana uku cikin mako na ranar aiki kafe takwas in an je kafin a fara aiki a dai wasu abubuwa da zai sa a motsa jiki sai kaga ranar aikin kowa na cikin farin ciki an ji dadin aikin kowa ya ji dadi an dan motsa jiki yana da kyau sosai shi yasa kaga mata in suka je gurin antenatal akan dan taimaka musu gurin motsa jiki sai kaga sun yi wasa sun yi dariya suna ana dan taimaka musu gurin tafi da yan tsalle-tsalle saboda su dan motsa jiki da kyau yana encourage kamar yadda na faɗa yana improving creativity kuma yana sa mutum ya zama yana cikin farin ciki sannan kuma kamar a makaranta ga yara ana musu irin physical and health education da abin da ake ce mishi PE da yakan sa su ma su motsa jiki da kyau zaka ga yaran suna jin dadin irin waɗannan abubuwa sannan kuma akwai irin kamar policies na gwamnati kamar akwai kasashe da zaka ga irin ko a kasuwanni ko a gurin aiki sai a ce in aka je gurin aiki sai a ce upstairs ne to kuma upstairs din za a iya ce to maybe ko ba lifta ko wani abu kamar haka saboda encouraging mutane su dinga hawa upstairs suna motsa jiki sosai ki sai kuma irin media kamar haka nan da muka dan yi tattauna akan motsa jiki shi ma yana encouraging gurin mutane su motsa jiki
kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonnin ku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya